yaro kaji karo da karo sai rago wallahi karyan dan akuya rayuwa sai rene mun bar su a can baya wallahi
dan arewa entertainment
aradu a sama babu gajimare angulu ya baro ya ci kare mai zare waye ga gurgu da urga salle bai san daga baba aka mai aure da an san mu da shiru bashiru to zakiru ya auri matan naziru a takaice dai an yi kisan uku da ni da bindiga kawai muka ragu kalman ku karfe ne mai sa sai dai ni ne wutar da muke riyar rassa I'm adapt to the game I'm to give you a name them boys them know the be this in for fame ina kake har aka gama da kai this is revolutionary hip hop campaign yaro karaya aikin mu mu kashe anguwan da muke arewa ne oshe mu ne da gari kai ba wani shage nace ba wani shage ga ya musu ba wani shage mu kadai ne ba wani shage aradu wallahi ba wani shage Piki 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 donki your real face yana kama da monki kada ka fara bana gafara this my empire float in a vampire kajin soron zombie mai hakorin kaya mukan fada aji ba wani ance nayi an gani to na wuce zance a bypass ka kara hawa miya high pass babu si dabaru so holla barbaru mun kauda aljannu ba mai ga bayan mu yana jini abun gado ne we step on your nose abun habo ne we blow past ko wani grenade girgizan kasa ne aka binne zaki mu so boci ya kuloto harka ta grandi mun kure oko ba wani shage nace ba wani shage ga ya musu ba wani shage mu kadai ne ba wani shage aradu wallahi ba wani shage na faso ba wani shage arewa ga naku ba wani shage na faso fili ba wani shage malan kamarsa ba wani shage arewa arewa ba wani shage aradu wallahi ba wani shage